adangana.
Ni banyi sama haba acinwaga susun jisalka sigalwaga. Wata futa gomari shinta
wani sabo baye da kyau dan baye da rana.
Na doki amana dana na doki asiri na nafuka
gashi yau kuma ni ne ka kwara a duniyar ga. Banyi zama haru wasu jisarka Sega zuwanga Kai Abubaka Kai Abubaka Banyi zama haru wasu jisarka Sega zuwanga Sai wadda nake so Sai wadda na saba a duniyar ga
Ka sanni kai mani lahi amma ita ke da babba amma ita ke da babba
Domi inda ba tare da baka ta mata
Kai mace mace he san
sai dan dan yayi masu ciya dai yake barinta
Kai mace mace he san
sai dan dan yayi masu ciya dai yake barinta Kai mani rana in makara na wadda wanzu munna ka bai iyawa a duniyar ga
Kai minene abuta
Kai mani rana in makara na wadda wanzu munna ka bai iyawa a duniyar ga
Ishine abuta
Ita mu bata da suna Abubakar dan ta zama cuta Kai Abubakar Kai Abubakar bai zama hawa su ci sarka sai ga zuwan ga Kai Abubaka, Kai Abubaka, banyi zama haru wasu ci sarka, sai ga zuwan ga.
Kai Abubakar